kafin haka akwai tambaya kamar haka. Tambaya na farko shine dangane da mutumin da yake matafiyi wanda yake sallan kasaru, idan ya bi liman sallah wanda yake zaman gida, kun san abin da yake a sunna shine mutum ya cika sallah. Kuma abin da ya kamata mu sani, idan mutum yana tafiya yana halin matafi yana kasaru, kare ce shi yana kasaru fa shi ba zai je sallan jami'i ba. Wannan mafi yawan mutane kuskuren da suke yi kenan. Wani shi dama sallar raka hudun ta mishi yawa, to zai shi ya samu dalili ko ya zaka yi wa shi kasar yake shi ba zai je jami'i ba, wannan kuskure ne. Sahabbai da suka karbo addinin daga annabin da ya zo da addinin alaihi salatu wassalam, in suka yi tafiya suna zuwa su bi sallan jami'i. A nan ne ma aka san cewa ya zaka yi in kana kasar ka bi mai cika sallah, kamar da aka rawaito daga Abdullah bin Abbas. Daliban shi suka tambaye shi suka ce, idan muka je masallaci sai mu ga ka cika sallah, in ko muna tare da kai ne za mu yi sallah guyen mu sai kai kasaru. Yace haka annabi ya karantar da mu sallallahu alaihi wasallam, cewa idan kana kasaru in ka bi mai cika sallah wajibi ne ka cika sallah. Duk da ainihin Aliyu Shazili Allah mishi rahama, mai littafin Iziya wanda yake babban littafi ne a nan Afirka ta Yamma a masabar Malikiya, shi ya kawo cewa koda ka bi mai cika sallah ba za ka cika sallah ba, in an yi raka'a biyu sai ka zauna ba za ka mike ba, su ci ko raka'a biyu su zauna sai a yi sallama tare da kai, abu wannan dalili ne mai rauni. Ina fata an gane abin da ya tabbata daga sahabbai, Allah kara musu yadda, shine in kana kasaru ka ja sallah kai kasaru, in kuma ka bi mai cika sallah ka cika sallah, in kai kadai kake sallah ka cika sallah. Wannan kenan. To sai nazo na bi limamin da yake limamin gida, nazo an gama sallan isha ana sallan tarawihi, to kun san me hukuncin me nafila bi me farilla sallah, ya halatta ko bai halatta ba? Ya halatta, saboda ni kawo kaida riya shine hujjanka. A masaban mu ta Malikiya da masaban Hanaf na Abu Hanifa, baya halatta mai sallan nafila bi mai sallan farilla sallah. An gane ko? Wannan shine fatawa a mashhuriya a masaban Malikiya. Amma a masaban Ahmad ibn Hanbal da masaban Shafi'iyya ya halatta, wanda kuma da shi muke fatawa halacci din, saboda dalilai masu karfi akan haka. Kun fahimci wannan abin da kyau? Daga cikin dalilan ya faru hatta a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma a lokuta daban-daban. Abinda ya shahara da shi ne hadisin Mu'adh bin Jabal, amma ba shi kadai bane dalilan da suka halatta mai farilla bi mai nafila sallah. Hatta a masabar mu ta Malikiya akwai wanda suka sabawa fatawan cikin gida din, a cikin su akwai Abubakar ibn al-Arabi al-Maliki mai ahkamul Qur'an, ya saba wannan fatawa yace ya halatta mai nafila bi mai farilla sallah, haka mai farilla ma bi mai nafila sallah. Haka nan Imam al-Qurtubi mai al-Jami' al-Ahkam al-Qur'an, shi ma jigo ne a Malikiya, shi ma saba fatawan cikin gida. Kamar yadda Allah ya cika Malam Mahmud Gumi, zaka Radul Adhan a kuraren da ya saba Malikiya, kuma kaga shi ma jigo ne a Malikiya. Ina fata an gane. To a takaice dai shine ya halatta. To idan ya halatta sai ka zo ana sallan asham kai baka yi isha ba. To anan abu guda biyu ne nake so mu sani. Idan asham din masu yin raka'a hudu ne a jere su yi sallama, to bai halatta ka bi su ba. Dan a sallan isha dole aka yi raka'a biyu a zauna. Kun gane ko? Duk inda aka samu irin wannan bambancin to ba abin juna sallah. In kana sallan isha wajibi ne ka raka'a biyu ka zauna. Haka aka nakalto daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Babu kuma sabani wurin malaman musulunci gaba daya. To amma in raka'a biyu suke su yi sallama nan ya halarta ka bi su. In suka raka'a biyu suke sallama kai sai ka ainihin yi sallama kai ma ka samu sallah. A nan ba za ka ce ai limamin asali raka'a hudu yake yi ba. A yanzu ai kai dama ka bi shi ne yanda ya kai ma haka za ka yi. In ya cika ka cika, in ya raka'a biyu kai raka'a biyu. A nan ka samu garabasan da kake nema. A takaice da ya halatta idan ka bi limamin da ke sallah raka'a biyu ya sallama na nafila kamar sallan asham, kai ma kai raka'a biyu ainihin a matsayinka na mai kasaru kai ma ka samu sallan isha. Kun gane wannan abin da kyau? A takaicen takaitawa dai wannan shine tambayar, wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Tambaya da muke da shi guda biyu. Mai tambaya na farko yana tambaya ne dangane da yace dangane da sallama yaji idan zan yi sallama nakan ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu to ya san a sallah kuma na ce assalamu alaikum wa rahmatullah to kaman karin ta'alan ne kila ko bai gane ba idan ban fahimci abun ba amma abin da nake so ka gane duk abin da ya shafi af'al ayyukan sallah ayyuka ne tauqifiyya wanda ba ka yi sai yanda aka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba a canzawa misali ka dauki Allahu akbar Allahu akbar daidai ke da Allahu a'azam a larabci ya halatta a magana ka ce Allahu a'azam amma a cikin sallah bai halatta ba kun gane bambancin dole sai da ka ce Allahu akbar to abin da yake na sallah ne baka canja shi yanda tahiyya take ko da zaka dauko wani abu da zai bada ma'anan tahiyya baya halatta sai dai ka fadi yanda tahiyyan da annabi yayi alaihi salatu wassalam yanda ka san karatun qur'ani ne karatun qur'ani baka canja shi kamar yanda muka fada jiya ba za ka na karatu baka ce wa sama'ila wa yakubu amma a hausa kaga ya halatta idan ka ce wa isma'il wa ishaqa wa yaqub ina fata an gane hatta wajen rubutu zamu karanta an jima cikin suratul maryam dinnan hatta wajen rubutu yanda yazo a menene a ruwaya yanda aka rubuta qur'ani ba za ka canja shi ba ina fata an gane to wannan dai a takaice dai shine amsan amma dan wajen sallama kace assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa baraka ya halatta kamar wajen salatin annabi ne alaihi salatu wassalam salatin da annabi shine salatul ibrahimiyya amma za ka iya kaji ana yin salatin da ba ruwaya bane amma ya halatta misali mukan ce wassalatu wassalamu ala man talaka alquran min ladu hakimin alim babu ruwayan da yazo da wannan amma ya halatta an gane ko dan galibi wadansu salate da ake rigima akan su matsayin da aka ba su ne shine farkon rikicin idan ka ce ga wani salatin da yafi salatin annabi wanda aka ruwaito ko yafi qur'ani sai a ce nan ƙarya kake amma indai normal salati ne in ka karanta akwai littafin da ibn kayyim ya rubuta ya sa masa suna jalawul afham fi fadli salati wa taslim ala muhammad khilal anam ni dai a duniya ban san littafi da aka yi baje kolin salatin annabi kamar wannan littafin ba a iya dan karamin sani na amma waɗansu manyan malami kila sun san wannan littafin amma mu dai matakin mu na almajirai in an ce jalawul afham to karshen magana kenan a ciki ya kawo salatai kala kala akwai salatai ruwaya daban-daban daga sahabbai duk kuma malami sun yarda cewa an kaiwa annabi salati da wani siga in ya bada salati a ciki kawo kawa sa annabi ne ka masa kirari ya halatta amma in kace to yanzu wannan salatin da nayi fa yafi qur'ani to inda rigiman yake kenan ina fata an gane Allah ta'ala ya samu dace sai mai tambaya ne biyu na tambaya dangane da ya halatta mutum yana jan sallan tarawihi ga matan shi da kuma sauran matan anguwa limamin mata kenan ya halatta an gane ko ya halatta ka zama limamin mata akwai su in ka je musamman jami'o'i kaman jami'a a hostel na mata limamin su ai namiji ne ina fata an gane akwai wanda daga cikin manyan matasan malamai a garin nan ya taba zama limamin mata wata jami'a amma ba zan faɗi sunan shi ba an gane ko yawa na san lokacin iya ji ni kila shi ma zai gane da shi nake yawa to a takaice dai ya halatta wannan kenan sai tambaya na abun nan wajen limancin matan kuma ka sanya ikhlasi karka na kira'a dan ka burge mata yawa inda za su samu matsala kenan kai kira'an ka lillahi wa rasulihi sai tambaya na karshe wanda yake tambaya dangane da sallah na tarawihi da ake sallan asham ya ce yaji an ce in kana so ka samu cikakken ladan asham sai kai shafa'i da wutiri tare da liman wannan haka ne wannan abu ne da alhamdulillah kusa yanzu ilimin ya shiga ko ina Allah ya karba mana abin da muka yi sai ce to idan mutai tashi cikin dare ya zai sai kai ta nafila raka'a biyu kana sallama wutiri ne ba a maimaita shi annabi ya faɗa cikin hadisi ingantacce alaihi salatu wassalam yace la witrani fi laylatin ba a wutiri biyu a cikin dare daya idan kai wutiri da liman ya halatta ka tashi cikin dare kai duk nafilan da zaka yi amma wutiri ne ba zaka maimaita ba amma barin wutiri da sunan zaka yi an jima ka fita a masallaci ba ga masallan ashan ba wannan kuskure ne baka samu cikakken ladan sallan ashan ba ka dai samu ainihin rako inda ka samu amma falalan da yazo cikin hadisin wannan kan baka same shi ba. Allah ta'ala ya amsa mana ya mana muwafaka. Zamu tashi daga kan aya tambayoyi da yawa, ina ga zamu amsa ko guda ɗaya ne ina ganin saboda mu shiga karatu sauran sai Allah kai mu gobe insha Allah. A wannan mai tambayin yana cewa shin da Allah mallan ya halatta mutun ya yiwa dan uwan shi wanda ya rasu wani aikin ibada sale kaman sadaka ko karatun alqur'ani? Jazakumullahu khairan. An fahimci tambayan go? Bi mana kana dan uwa da ya rasu ya halatta ka mishi wani aiki na ibada dan Allah kai mishi lada, shine ma'anan tambayan. To aikin ibada aka suka shi biyu, akwai waɗanda malami ba su da sabani a kai, akwai waɗanda ya halatta, akwai wanda bai halatta ba, akwai wanda malami suke sabani, da aka suka shi uku. Kamar misali abinda ya shafi irin sallah azumi, malami suna ganin da yawa ba za ka yi wanda ya rasu ba, wanda shi ne rajihin kauli, sai dai ka masa addu'a a cikin sallan ko a cikin azumin naka. Abu na biyu wanda ba su da sabani wurin halaccin shi, wannan mun amsa wurin tafsirin mata kuma Allah Abubakar an sake maimaita tambayan anan, kuma text ma ya aiko da shi. To dangane da abin da ya shafi sadaka ko umra ko aikin hajji, in bai taba yi ba ya rasu, wani ana ga ya halatta kai mishi idan kai ka taba yi. An gane ko? Sharadin yin aikin hajji ko umra ga wanda ya rasu ya zama kai din ka taba, in baka taba yi ba to kai ma ba za ka yi wani ba. Mahaifi ne, mahaifiya ne ko dan uwa ne, kun gane wannan abin da ke, ko sadaka ko wani irin sadaka, ka gina masallaci ko ka tona rijiya ko bohol ko ka shuka bishiya ko kai sadakan kuɗi ko sadakan abinci ko kuma kowane irin abu, ka ci Allah kai babana lada ko babata ko wani dan uwana, malami duk sun yarda cewa ya halatta kuma zai samu lada. Inda suke da sabani shine wurin karatun Qur'ani, ya halatta a karanta wanda ya rasu Qur'ani, Allah ya bashi ladan abin da aka karanta. An gane ko? To anan malami suna da sabani. Sheikh Abdulaziz bin Baz, Allah mishi rahama, wanda kowa ya san matsayin bin Baz a duniyar sunna ba sai an faɗa ba, yake cewa karatun Alqur'ani ga wanda ya rasu da kuma cewa akai masa ladan, yace fihi khilafun bainal ulama, akwai sabani tsakanin malamai. In suka ce malamai suna nufin magabata can baya, ina fata an gane. Sai ce minhum man ajazaha wastahabbaha, a cikin malamai akwai wanda ya halatta kai ya mace mustahabi ne. An gane ko? Sai ce wa qala innaha tasilu lil amwat, ladan yana kaiwa zuwa ga wanda ya rasu, ga wadanda suka rasu. Wa tanfa'uhum, yace kuma suna amfana da wannan ladan. Yace wa hadha huwa al-ma'ruf min madhhabi Ahmad, wannan shine magana sananniya a madhhaban Ahmad dan Hanbal, wanda mazhaban su bin Bas kenan, Saudi Arabia mazhaban Hanabila suke bi. Sai yace to wannan shine shahararren magana sananniya a mazhaban Ahmad wa jama'atun, da ma waɗansu malamai daban waɗanda ba Ahmad ibn Hanbal ba. Sai yace bal hakahu ba'du ahli al-ilmi qawlu jamhur al-ulama, yace wasu daga cikin malamai ma sun ce wannan kai shine maganan majority na malamai gaba daya, aghlabiyya mafi yarin jayi shine jamhur, mafi yawan malamai injibin bas akan wannan ra'ayin suke. Sai yace wa rahu ibn al-qayyim al-jawziyya, ibn al-qayyim al-jawziyya Allah mishi rahama, ya ruwaito fi kitabi ar-ruh, a cikin littafin shi ar-ruh littafi ne, wa qala fi zalik, yayi magana mai tsayi akan haka, akan halaccin wannan abu, bi ma'ana wannan shine mazhaban ibn qayyim kenan al-jawziyya. Yace wa qala akharun min ahli al-ilmi, wasu daga cikin malamai ma abota ilimi sun ce inna taswib al-qira'ati lil-mauta la talhaq, a karanta wanda ya rasu qur'ani ladan baya da sukan shi. To bin Bas bai ma kawo su wane ne ba, alamun ba su da yawa kenan, ina fata an gane, bai mentionin sunayen su ba. To shi ra'ayin bin Bas shine kar'ayi, kaga adalci da ilimi kenan. Amma ra'ayin manya-manyan magabata, a cikin su akwai Ahmad ibn Hanbal suna ganin cewa za a yi. To bari ku ji abin da Bimbas ya kulle da shi a ƙarshen maganar shi. Ƙarshen maganar zan karanta. Sai yake cewa innal qawla bi adami tathubi aula wa arjah, shi a ganin shi mazhaban da yake bi shine kar a yi. Wannan abin yafi ƙarfi da hujja a wurin shi. Sai ce walakin sai dai la naqulu, ba za mu ce wa wanda ya aikata hakan innahu bid'atun cewa ya yi bid'a ba. Kun ga malamai masu tsoron Allah ko? Bayan hayaniya ba. Tun ya san magabata da dama sun halatta, to shi awa da zai ce bid'a ne. Saboda babu nassi sarihi a kai, babu wata aya ko hadisi da ta hana, kowa ijtihadi yake. Sai ce la naqulu innaha bid'atun, ba za mu ce bid'a ba ne. Wa la naqulu innahu muharramun, ko ba za mu ce an aikata haramun ba. Yace bal bari ma dai mas'alatul khilafun baina ahli ilmi mashhuratun, mas'ala ce ta sabani tsakanin magabata malaman ilimi wacce ta shahara tsakanin su. Wadanda sun halatta, wadanda su ba su halatta ba, duk wanda ka dauka ba kai bid'a ba, kowa ijtihadin shi. Kun fahimci wannan abin da kyau? To anan sai mu ce ga wanda ga dalilan su Ibn Hanbal da su Ibn Qayyim al-Jawziyya daga cikin jigajigan daliban Ibn Taymiya, wanda shi ne ma shugaban daliban Ibn Taymiya, yana suna ganin cewa ya halatta a yi, sai mutum ya yi babu laifi. Abinda ba a so shi ne a mai da shi hanyar neman kuɗi kamar fida'u. Ina fata an gane. Sai an biya kuɗi duk izu 200 ne ko nawa yanzu, tun kuma ya yi tsada aje su ba sun ƙara ila dara san duk izu 200 ne. To ba a so ai, ana so a yi shi ne lillahi wa rasulihi. Kun fahimci wannan abin da kyau? Idan aka dauki wannan masaban to babu laifi. Idan kana ganin ba za a yi ba, to ka rike ra'ayinka, karkace wanda suke kuma sun yi kuskure. Ke sa ka zauna kai karatun Qur'ani, ka ce Allah kai babana lada, Allah kai babata lada, ya halatta. Ina fata an gane. Ko wani dan uwanka da ya rasu, yanda babu sabani kuma ka mihi sadaka, nan kan ladan zai kai mishi. Kamar sa umra ko aikin hajji, wannan tun a lokacin annabi ma'ana yi alaihi salatu wassalam. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ina da wannan tambayan kadai ta sai insha Allah. Sai wani koyoyi da zamu amsa kafin tambaya dangane da abin da ya shafi social media, musamman group na WhatsApp. Akwai namban da muka bayar kwanaki, an sake bukatan a sake bada namban, musamman ga waɗanda suke neman su joinin WhatsApp ko kuma suna so su shiga Instagram. Za su yi magana a wannan namba 080-3112-4177-0-0-3-1-1-2-4-1-7-7-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- ya ce wa malam menene hukuncin namiji a suna fada da matarsa sai ya ce mata zan yar da kwallon mangoro in huta da guda lallai wannan yana shan wahala da shiga to da farko dai muna bashi haƙuri ya ci gaba da shan mangoron shi ya haƙuri an gane ko a auren su kuma yana nan dan bai yar da kwallon ba tukunna ya ce ne zai yar aure bai mutu ba daidai ne da ka ce mishi zan sake shi wannan ba saki bane ba sai in ka ce na sake shi kaman wonin yake mata ita kuma ta ji tsoron Allah idan laifinta ne ita ma ta gyara shi kuma ya ƙara haƙuri dama shi yasa ka bada igiyan aure a hannun namiji ba bada shi a hannun mace ba akwai wata wace baturi ya ce ba take ce mini muna magana da ita wai ta ce musulunci da ya bada ikon aure a hannun namiji yana da gaskiya wallahi haka ta ce ni ta ce saboda mu mata in aka ba mu sai mu yi saki sau 100 ma an gane ko saboda namiji irin shi ya bace yana shawara ne da hankalin shi mace kuma irin ya bace tana shawara ne da zuciyarta to saboda haka aure dai yana nan a ci gaba da haƙuri Allah ya daidaita tsakaninsu wannan kuma yace hukuncin mai azumi da yawa ya gari bashi da lafiya amma still yana azumin sai ya amai me hukuncin azumin shi? Azumin shi yana nan. Hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin ruwaya na Imam Ahmad ibn Hanbal da a'immatul arba'a na as-sunan kenan. Ahli sunan al-arba'a shine Abu Dawud ko da wai aramba da Tirmizi da Nasa'i da Ibn Majah. Yawa akwai daliban Abu Dawud anan da yawa. To waɗannan malamin guda hudu su ma duka sun ruwaito Ahmad ta hanyar Abu Huraira, Ibn Majah namanta ta hanyar wane ne, amma dai hadisi ne sahihi daga manzo sallallahu alaihi wa sallam, saboda ina nan cikin masallaci na duba tambayan an aiko ta waya. Annabi ce man zara'ahu al-qai'u fala qada'a alayhi wa man istaqa'a fa alayhi al-qada'u. Man zara'ahu al-qai'u, duk wanda amayyar rinjaye shi fala qada'a alayhi, babu ramuwa kan shi, azumi shi yana nan. Wa man istaqa'a, wanda kuma ya kirkiro aman shi, ya kwakulo aman da karfi dan ya fito da wani abinci, fa alayhi al-qada'a, azumi shi ya lalace kuma zai rahu wannan azumi. To akan haka idan baka da lafiya kai amai azumin ki yana nan. Abinda dai kawai malamai suke cewa ba a so kai azumi da zai wahalar da kai, sunna shine ka aje azumi. Yasa sahabbai da suka yi azumi cikin tafiya suka sha wahala, har wasu suna suma while annabi kuma ya aje azumi a halin tafiyan. A cikin tawaga ne wasu na azumi wasu ba su azumi, daga cikin waɗanda ba su azumi kuma akwai annabi, wanne ya kamata kai? Alaihi salatu wassalam, na annabi, saboda zafin rana da wahala. Sai aka cewa annabi ga wasu ba suna azumi har ya kai suna suma, sai annabi yake cewa ya dangane da waɗannan da suka yi azumin lalle ba su yi da'a ba. Ina fata an gane da'a shine ka aje azumi, saboda Allah bai so ya wahalar da ku. Wa ma ja'ala alaykum fid-din min harajin millati abikum Ibrahim, babu takura cikin addini. Saboda haka wannan a takaice shine ainihin hukuncin shi. Sai kuma wannan yana tambaya dangane da abin da ya shafi sallar nafila. Yana cikin sallah yayi raka'a biyu sai miƙe madadin ya zauna, to wanda sujjada zai, babu sujjadan da zaka yi idan kana sallar nafila, sai ka miƙe da kai raka'a biyu madadin ka zauna, to ka ci gaba da sallan ka kamar ne ta raka'a hudu. In kai raka'a hudu ka zauna kai sallama shikenan, ba wani sujjada, sallar nafila kenan. Zaka yi raka'a biyu sai ka miƙe, ina fata an gane. To kai wa kawo raka'a hudu babu wani sujjada da zaka yi, wannan shine. Idan kuma sallan farilla ne, idan ka miƙe a raka'a biyu madadin ka zauna a sallan azhar, la'asar, magriba, isha, banda asuba, tunda asuba ko ka miƙe dole ka dawo, tunda mai ta raka'a biyu ne. Amma cikin waɗannan masu zama guda biyu, to idan ka miƙe kana da option guda biyu. Option na farko shi aka fi so, shine kar ka dawo, ka ci gaba da sallan ka. In ka gama ka yi sujjadan qabli, sujjada kafin sallama. Idan kuma sai da ka miƙe sai ka sake dawowa, to nan kuma za ka yi sujjadan ba'di. An gane bambancin abu? To anan shawaran da muke badawa, idan kai limami ne kana jan mutane sallah, idan ka miƙe din ka dawo yafi, musamman in dai kamar akwai jama'a da yawa, wani kuma bai san hukuncin ba, wani yana wa jama'a baya hanguka, to ka dawo din yafi, dan warebi su suna zaune. An gane ko? In an gama ayi sujjadan ba'di. Amma idan ku yanka dan ne suna ganin ka, in ka miƙe ko kai kadai ne, an fi so kar ka dawo, shine abin da aka fi so. In ka gama kai sujjada guda biyu kafin sallama. Ina fata an fahimci wannan. Sai tambaya na ƙarshe, wannan yake cewa dangane da mace da ta samu labarin mijinta ya rasu, amma lokacin da ta samu labarin ma ya kai wajen wata shida da rasuwa, kila ko ya shekara, yayi hukuncin takabanta yake? Haram, akwai aya ne. To ya kun zauna a wuri da ba mai kawo mana aya? Amsar shine babu. Dangane da hukuncin takaba, idan mace mijinta ya rasu daga lokacin da ya rasu ta shiga takaba, idan ko bata samu labari ba sai bayan rasuwan shi da wata daya sali ko wata biyu, nawa ne kwanakin takaba dama? Wata hudu da kwana goma, haka ne ko? Kwana 130. Ina fata an gane. Tun 30 sau hudu kaga 120, ga kuma karin goma, kwana 130 shine kwanakin takaba, wata hudu da kwana goma. To idan ta samu labari bayan wata biyar, wata shida, zance mafi inganci babu takaba a kanta. galibin hukuncin da ake ba wa mutane shine a lokacin tabara ta kaba. Amma jamhurin malamai sun tafi akan cewa matukar kwanakin ta kaban ya kare, shikenan ta gama ta kabanta. An fahimci abin da kyau, wannan shine zancen da shi muke fatawa. Ke sa Sheikh bin Baz Allah kara masa rahama yake ta ana ita ce fatawar da tafi karfin dalili. Idan kuma ta samu labari bayan wata ɗaya ne da rasuwar shi, aka ce ai ya rasu yau wata ɗaya da wuce, to tana da rugo wata uku da kwana goma. In ta samu labari ne bayan wata biyu, tana da rugo wata biyu da kwana goma. Daga lokacin da ya rasu, daga lokacin za ta fara lissafi. Idan akwai ragowar ko da sati ɗaya ne ta kadisa shi, in kuma wata huɗu da kwana goma ya wuce, shikenan ta gama ta kaba. Wannan da shi muke fatawa shine fatawan Sheikh bin Baz Allah mishi rahama, shine fatawan ai Imam Fauzan, wanda daga cikin malaman da suke rayi rahmatullahi alai, wanda ce fatawan manyan malamai na mazahibul arba'a da masaban Abu Hanifa da Imam Malik da Imam Shafi'i da Imam Ahmad ibn Hanbal. Allah musu rahama gaba daya. Wallahu ta'ala a'ala wa a'lam. Na niyya niyya ta daga lokacin da ta ji labarin da suwan, in akwai ragowar kwanaki daga lokacin za ta yi niyya a take. Idan kuma an riga an gama shikenan. A musulunci akwai abin da ake ce mishi al-mustathna min al-hukumil 'am, exception kenan da turanci. Akwai exceptional a wajen hukunci. Idan wani misali ya fita daga cikin wannan da'iran, ba shi da tsaka tunda ya ce yanzu ba ta samu labarin ba sai da lokaci ya wuce. Ka'ida shine idan ta samu labari lokaci ya wuce, yanzu ai ba ta ji labarin bane take, an gane ko? Shi yasa hukunci ta bata ciki. Da wannan ne wasu daga cikin malamai suka ce idan mutum ya samu labarin an ga watan Ramadan da rana, misali bai samu labari ba da rana, kace an ga wata fajiya ko kila gari ya waye har ya dan sha shayi, bai ji labari ba, sai suka ce ya matsayin azumin shi. A masabanmu na malikiya shine zai kama baki zai biya wannan azumin kwaɗe bayan Ramadan. Wasu daga cikin malamai suna cewa a lokacin zai niyan azumin Ramadan kawai ya ci gaba, babu wani ramuwa a kan shi. Sai aka ce da su akwai hadisi cewa babu azumi ga wanda bai kwana da niyya ba, dole kai niyya kafin alfijir ya fita. Sai suka ce wannan hadisin hukuncin shi da wannan mutumin al-mustathna min al-hukumil 'am, shin zai fita daga cikin hukuncin wannan hadisin dan bai samu labari bane ba? Ga wanda ya samu labari hadisi yake aiki a kan shi. Ina fata an gane. Alayyi halin dai da ire-iren waɗannan akwai waɗanda ake kebe su a wani hukunci saboda wani dalili, to wannan ita ma tana ciki. Allahumma amin. Allah ta'ala ya sa mu dace. Ina kai tsaye za mu shiga karatu. Za mu tashi baya guda biyu. Mai tambaya na farko yana tambaya ne dangane da mutumin da ya zo masallaci ya samu wani ya samu wasu ɓangaren raka'o'i yana cikawa, ana ce masa al-masbuq, wanda ya samu ko raka'a ɗaya ko raka'a biyu yana da ci ko abinda aka tsere masa da shi, to shi kuma ya shigo ya halatta bi shi sallah ko bai halatta ba? Wani daga bakin kofa ya ce bai halatta ba, har ya bani amsa. An gane ko? To akwai maganganu guda biyu. Amma sabon mu ta malikiya amsan shine bai halatta ba, an gane ko? Amma sabon mu ta malikiya muna maimaitawa baya halatta al-masbuqu abihi sallah. Al-masbuq shine wanda aka tsere masa da wasu raka'o'i yana dawo da abin da ya rasa, yana cikawa ko yana biya. Ya zo a cikin fawakihud dani sharh litafir risala, suka ce wal masbuqu la yakunu imaman, inda mutum masbuqi ne to ba zai zama limami ba abadan, saboda hukuncin shi suka ce hukuncin mamuni. Wal ma'mumu la yakunu imaman, wannan shine abinda yazo cikin fawakihud dani sharh litafir risala, wanda kuma da dama daga cikin malamai akan wannan fatawa suke. Bayan nan daga cikin littattafanmu na malikiya da aka sace kawo wannan magana, akwai littafin Mukhtasaru na Shehu Khalilu, wannan gagar yaro sun na littafin littafi ne da baka sai ka karanta shi da kanka ba, ko kai waye ka je gaban malamai sai ka je malamai sun karantar da kai, an gane ko? A yanzu a cikin garin Gombe nan malamai kadan suka iya karantar da wannan littafi, kadan dewan su malaman zaure ne kuma na gargajiya, wanda muke ce musu yan gargajiya. Daga cikin malaman mu na Ahlus Sunna masu karantar da wannan ba su da yawa, irin su Sheikh Usman Isa Taliyawa hafizahullahu ra'ahu yana karantar da wannan littafi, irin su Malam Adamu Girbo suna karantar da shi, an gane ko? Da ire-iren su daidai ko ne suka rage, yawanci an fi hayaniya kawai matasa karanta sifatu salatin nabi a ta rigima da akamul janayiz kowa bai iya sallah ba, an gane kuma ilimi yana wurin wannan dattawan malaman. Ina fata an gane a je a yi ladabi a koyi karatu a wurin su, Allah kara musu lafiya. So wani na faɗa ne ba ina nufin su biyu bane, na dai ba da misali ne, kar wani ji ban kira na shi ba kawai misali na bayar. Yawwa, to a cikin muftasar kali ya kawo mutane shida wanda in ka biyu su sallah baka da sallah sai ka sake sallanka. Yace a mutum na farko, yace sallah tana baci in kai koyi da na farko shine man bana kafiran wanda bayyana ba musulmi bane ba, ka bihi sallah bayan an gama yace maka fa shi yana motsa jiki ne, shi ba musulmi bane, yana da dan kwatanta abinda musulmi suke, ya ga yayi kama da exercise a takaice ne, bai furta kalmar shahada ba, bai shiga musulunci ba. Ta a wajen malamanmu na malikiya sai ka sake sallah. Na biyu yace a imra'atan ko mace, mace haramun ne namiji bi ta sallah sai dai mace yar uwata ko yaro wanda bai balaga ba, amma duk namijin da ya balaga haramun ne mace ta mishi limanci bisa ga zance mafi karfin dalili. Ina fata an gane. Hatta taron mata an fi son aka samu yaro ko dan shekara 7 ne in ya iya karatun Qur'ani ya zama shine limamin su, sai in bai iya karatu bane sannan mace ta yi limanci. Limanci aiki ne na maza tun daga lokacin Annabi alaihi salatu wassalam da sahabban shi da duk waɗanda suka biyo baya. Sannan mutum na uku yace au kun samu mushkilan shine mata maza, wanda shi halitta ne mata maza, haka Allah yake halittar shi, ba wai dan Daudu ba, dan Daudu artificial ne wannan, shi yake canja halittar shi, Allah ya sauwake. Sannan na hudu yace au majnunan ko mahaukaci, ka bi mutum sallah an gama ka gane mahaukaci ne aka ce sai ka sake sallah. Wai wani ke ba mu labari, wani ne na dan tabi hankali, wata ran sai ya shigo masallaci ya yi sallah a nitse, sai wani ce a suwa ne an fara samun lafiya, kaga sallah mai kyau, ya ce adama ban yi alwala ba ne kaga wannan dole ka sake sallah inda ka bi shi. To shi sa malamin fiqhin musulunci suka ce mahaukaci ma ba a bi sallah. Na biyar a wajen malamanmu na malikiya suka ce au fasikan ko fasiki, wanda ke bayyana fasikancin shi, mutum baya jin kunnin ma san shi fasiki ne, wannan shi ma bai halatta a bi shi limanci. Sai suka ce na shida au ma'amuman, shine masbuki kenan da muke magana akan shi. To saboda haka wannan shine fatawanmu na malikiya wanda zamu kawo shi a babin amana na ilimi. Wasu daga cikin mazahif, wasu daga cikin malaman Shafi'iyya da malaman Hanabila su suna ganin wal masbuq kal musalli wahdahu, hukuncin masbuki kamar mai sallah shi kadai ne, idan na shigo ni ta da ikama ne kabbara ina sallah ya halatta ka bi ni, sai suna ga masbuki shi ma haka ne, dai su rubu da liman hukuncin shi hukuncin liba a hukuncin munfarid ne mai sallah shi kadai. An fahimci wannan abin da kyau? To wannan fatawar da ita wasu daga cikin malamai suke fatawa na wannan zamani waɗanda yake dama masaban Hanabila suke bi, kamar Sheikh bin Baz ibn al-Utsaimin, ko da ka karanta al-Jarhan su dama su masaban Hanabila suke bi, to wannan ita ce fatawar da suke kai. An fahimci wannan abin da kyau? To muna kawo wannan ne karka dauka ba mu san wancan ba, ita ba mun karanta mun sani. To alayi halin in ka tsinci kanka a wuri sai kai fatawa da abin da ya dace da wurin. Ina fata an gane. Idan ka zo wajen mutane zaka musu fatawa, ka kalli su waye waɗannan, wannan ya halatta a musulunci. Yasa Imam Ahmad ibn Hanbal sai kaji an ce fi ahadi qawlaihi, a ɗaya daga cikin maganar shi guda biyu, idan yaje wani kawai aka mishi tambaya, amsan da zai basu daban dan yazo cikin birni. Ina fata an gane. A birnin ma zai dubi su suke mishi tambaya, kila amsan fantami daban da jiyare. Misali nake bayarwa, ba dan nace haka za a nayi ba, ko na bada misali ne. An gane, amma ba suna canja fatawa ne fa na son zuciya ba. Eh khalli balak, ba haka muke nufi ba. Za su kalli kowa da irin abin da ya kamata ka gaya mishi. Wannan kuma annabi ma yayi wannan abin alaihi salatu wassalam. Bari in ba ku misali dan ku gane yanda abin yake. Wani dattijo ya zo tambaya annabi alaihi salatu wassalam, yace idan ina azumi ya halatta na rungumi matata, kamar ya shigo gida ko ya dawo daga unguwa, irin runguma na tara da ake sannu da dawowa, sai yace ya halatta. Ko ma ya sumbace ta misali tun al'ada ne na Larabawa. Sai wani saurayi kuma ya zo shi ma bayan wani lokaci da manya masa the same tambaya, ya halatta rungumi matata ta kona sumbace ta ina azumi da rani ce ta bai halatta ba. An gane ko? To kaga annabi kowa ya bashi amsa daban-daban kuma tambaya guda daya. Suka ce saboda me? Saboda wannan dattijo ne, wannan ko matashi ne za a yi barna. Yace a kai kan banda kai. To shi yasa kowace tambaya akan ba da ta based on wanda ya tambayan da kuma inda ake tambayan. Akwai wasu tambayan da za a min na ba da amsa a nan, idan na je Enugu wata amsa daban zan bayar, saboda bi'an ba iri ɗaya bace, da mujtama, da mutanen, da rayuwar wurin. Akwai fata wanda ta dace da su, wanda ba ta dace da nan ba, akwai wacce ta dace da nan can ba ta dace da shi ba. Ina fata an fahimci wannan abin da ke. To haka ake bin al'amura. Allah ta'ala ya sa mu dace. Sai tambaya ta ƙarshe, wacce ita ma dai akan sallah ne, menene hukuncin mutumin da ya zo masallaci an tsere mishi zai cika sallah, kaga can abi shi ne nan kuma cika sallah? Wannan tambaya mun sha amsa ta yi cewa idan ka zo an yi sallar magariba misali ka samu raka'a biyu, idan ka tashi zaka kawo daya, zaka yi karatu a bayyane ko a boye? To sil a masabar malikiya zaka yi karatu ne a bayyane fatiha da sura, saboda ka biya abinda baka samu bane ba, abinda ya tsere maka raka'a ɗaya ne, raka'a ɗaya fatiha ne da sura a bayyane, saboda ka zaka biya wannan ne. Wannan shine abinda Imam Malik ya fatawa da shi. Amma Imam Shafi'i yace a ba biya zaka yi ba, cika sallar ka zaka yi. Menene cikawa? Menene ƙarshen magariba? Raka'a ɗaya ne a boye, fatiha a boye, shikenan ita zaka yi. Hujjan waɗannan da suka ce a biya, wani hadisi suka fassara shi kalman faqdu wa ma fatakum faqdu, abinda ya kubuce muku ku biya, haka Imam Malik ya fassara shi. Imam Shafi'i kuma yace wa ma fatakum fatimu, shi ma hadisi ne, abinda ya kubuce ku cika. An gane ko? To idan cikawa ne shine fatiha kadai zaka kawo karatu a bayyane, dan shine cikon magariba. Idan biya ne kuma ka biya abinda baka samu ba, haka yake a kowace sallah. Na'am. Nace ai amsa biyu na bayar. Idan zaka biya abinda ya tsere maka shine fatiha da sura bayyane, in zaka cika kuma fatiha kadai shine karshen magariba. Ibn Hajar al-Asqalani shi abinda yace, in ka zo kai kabbaran harama shine farkon sallanka, to liman yana sallama ka tashi gaba kawai zaka yi, ba baya zaka yi ba. Ina fata an gane. To yanda tsarin sallar ke kawai ka tafi haka ka cika sallanka. Su kuma suka ce a'a, abinda zaka yi shine zaka biya abinda baka samu ba, ko raka'a ɗaya ne ko raka'a biyu ne, zaka biya dai abinda ya kubuce maka. To a irin wannan gabar, duk wacce mutum ya dauka akwai magabata da suke kan wannan fahimta. Kar ka ce wane wane ba akan daidai yake ba. Waɗanda suka yi fatawan sun fi kama sanin hadisin da kuma sanin sunna din. Imam Malik da Shafi'i, kaga dalibi ne da malami shi. A Shafi'i dalibi Imam Malik ne. To amma kafin ma yi karatu kun fa Imamu na Malik sai da ya nemi alfarma. Gwamnan Makka ya rubuta mishi wasiƙa, ya tafi Madina ya nema masa alfarman ya karatu ri Imam Malik. An gane ko? Dan shi Shafi'i dan Makka ne. Duk da an haife shi a Falastin a Gaza, wannan Gaza da yanzu tsinannu suke ta mata lugudan wuta Isra'ila. To ana kaifi Imam Shafi'i. Bayan baban shi ya rasu yana yaro karami, mahaifin shi ta dawo da shi Makka. Dama asalin su in Makka ne, zama ne kai su ta. yasa a Makka ya taso a Makka yi karatu. To bayan ya tun yana dan shekaru 10 ya zama babban malami. To a lokacin a duniya kowa na sha'awar zuwa wurin Imamu Malik. A ce kai karatu a gun Malik nan ma wata miza ce. Kama a da a ce maka Abu Zaria. Kowa na so a ce a je Abu Zaria. To haka Imamu Malik yake. Kowa so yake a ce a je Madina wurin Imam Malik. To Shafi'i ya nemi alfarma gashi yayi yaro ba za a dauke shi ba. Sai gwamnatin Makka ya rubuta wasiƙa ya bashi. Yaje aka nemi alfarman ya zama cikin ɗaliban Imamu Malik. Ya karanta muwatta ya haddace ta a cikin kwana 40. Sanadan wa matan da kala haddasananta da komai cikin kwana 40. An gane ko sai abun ba na wasa bane ba. Allah ya kara musu yarda. To duk wacce ka dauka waɗannan fatawan idan mazhaban Malikiya kake bi ka rike wannan babu laifi. Idan kana bin fiqhul muqaran kace Allah ka dauki magana Imam Shafi'i babu laifi. Al'amru wasi. Ba abin da ake tada jijiyar muya bane ba insha Allah. Allah ta'ala ya sa mu dace. Na'am. Zamu tashi kamar da na fada zamu karanta aya ta